إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 17 ga watan Shawwal hijirana da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 267 cikin jerin kasusuwan karatu littafin Zadul Ma'adi fi hadhihi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islami rahimahullah littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da tsarin rayuwarsa da bayani akan yadda yake gudanar da al'amuransa Allah ya saka wa Ibn Qayyim al-Khayr malamai suna jinjina masa musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya inda yake kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka masa alkhairi dan ba manta ba muna bibiyan al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mun kwana akan bayani game da yaƙin Khaybara da batu akan fa'idojin da ke cikin wannan yaƙi na Khaybara za mu tashi inda malam yake cewa wa minha daga cikin fa'idojin da za a cire a yaƙin Khaybara jawazul akli min dhaba'i ahli alkitab halaccin cin abinda ahli alkitab suka yanka an cire wannan fikihu daga wannan nama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci na akuyar da wannan mata bayahudiya ta sanya mushi guba a ciki ina fata mun gane wannan wa hilu ba'ami da kuma kasancewar dama abincin su a cikin halin kitabi ya halasta kamar da Qur'ani ya nassata wa ta'amul ladina utul kitaba hilu lakum Qur'ani ya nassata cewa abincin su ya halasta ga ainihin musulmi wa minha qabulu hadiyatil kafir daga ciki akwai karban kyauta a hannun kafiri halaccin idan kafiri ya baka kyauta idan kana da bukata kaga akwai maslaha zaka iya karba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba fa in qila fala allal mar'ata qutilat li nafdhi ahadi li hiradiha bisummi la qisasa idan wani yace to ai wannan mata an kashe ta sakamakon tayi kokarin kashe musulmi tayi kokarin halakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen da yake tare da su idan haka ta koma yaki ta fita daga cikin amana da aka kashe ta da aka yi an kashe ta ne a matsayin soja ba a matsayin kisasi da laifin da ta yi ba kila sai a ce lauka la qatluha li naqdi al-ahd da a ce kashe ta da aka yi saboda warware alƙawarin ne la qutilat min hin aqarrat annaha sammat ash-shat da daga lokacin da ta tabbatar da cewa ta yi ikrari cewa ta sanya wa wannan akuya ta sanya guba a nama akuyar da lokacin za a kashe ta walam yatawaqqaf qatluha ala mautin akil minha da ba za a jira har sai waɗanda suka ci sun mutu ba sannan a hukunta ta magana ce guda biyu a wannan gaba magana ta farko game da halaccin karɓan kyauta a hannun kafiri wannan da ta kawo a kyauta ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafira ce to wani zai iya cewa ai kafiran amana ce ba ga magarin kafira ba ce shi yasa ma har aka kashe ta saboda ta warware kafir ta warware ainihin wato amanarta to kaga idan ma kafira amana ce ta fi kusanci da musulmai fiye da kafirin yaki sannan me yasa aka kashe ta an kashe ta ne wasu malamai suna ganin an kashe ta ne kisasi saboda waɗancan da suka wancan bawan Allah da ya mutu sai suka ce a ba kisasi bane an kashe ta ne dan ta riga ta fita daga cikin kafaran amana saboda kokarin da ta yi na kisan kai shine sai malai yake cewa inda haka ne bayanin to da daga sadda ta yi ikrarin cewa ta yi ainihin wato ta sanya ruwa a cikin wannan nama daga lokacin jirin ta ya halasa ba sai an jira idan wancan da ya ci ya rayu ko ya mutu fa in kila fa Allah qutilat bi naqdi al ahli in aka ce to me yana a kashe ta saboda warware alƙawarin kila sai a ce hadha hujjatu man qala inna al imama musayyir fi naqdi al ahli kal asli sai a ce wannan hujja ce ga malaman da suke ganin cewa kafirin amana idan ya warware amanar da aka bashi to al'amarin shi yana da shugaban musulmai in yaso ya kashe shi in yaso ya mishi hukunci daban ko ya yabe masa kamar yadda al'amarin al'asir kaman mai auren yaki idan aka kama musulmai yaki na kafirai mun ji cewa akwai damar abai kaza ko abai kaza ko abai kaza fa in kila idan ku aka ce fa antum tujibuna qatlahu hatiman kama huwa mansusu ahmad lalle ku masu mazhabin wato hanabila yake insha Allah kuna cewa lalle wajibi ne a kashe shi kai tsaye kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ya faɗa a cikin masail da yi Abdullah a cikin tafsir masail da Abdullah dan sai ya rawaito daga gare shi an tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal game da hukuncin wanda ya warware alƙawarin da aka yi shi yace a kashe shi wa innamal qadi abu ya'la wa man tabi'ahu qalu yukhayyaru al-imam fi yace al-imam al-qadi abu ya'la al-farra dai daga cikin manyan malaman hanabila shine ya tafi akan cewa al-imam shugaban musulmi yana da zabi akan abin da zai kila sai aka ce sai a ce in kana ta qissatu shati qabla sunni fala hujjata idan wannan kissar ta cin naman akuyan nan ta faru ne kafin a kulla sulhu da mutanen Hudaybiya to babu hujja a cikin ta wa in kana ba'da sulhi idan ko sai da aka kulla sulhu sannan ta kawo naman fa kad tudri fa fi laqad al ahli bi qatl al muslimi ala qawl to ka sani da cewa malamai sun yi sabani izuwa maganganu biyu game da hukuncin wanda ya yanke ainihin wato ya warware alƙawarinsa ta hanyar kashe wani musulmi an yi maganganu guda biyu faman lam yara naqada bi malaman da suke ganin aikata kisan kai din ba shine dalili akan warware alƙawarin ba fa zahir akwai su wannan abu a bayyane yake ba za su kisa ba sai in mutumin ya mutu a matsayin kisasa wa marra an naqada bi wanda ko yake ganin kashe musulmi da kafirin amana zai wannan ya warware alƙawarin da aka yi shi ga zaman lafiya ne fa huwa yatahattamu qatluhu fa hal yatahattamu qatluhu aw yukhayyaru fi to shin anan dole ne a kashe shi ko ko akwai zabi game da al'amarin kashe shi ko barinsa aw yafsilu baina ba'd al-asbab an-naqiba wa ba'dih ko kuma a bambance tsakanin sababban da suka jawo wasu sababban da suka jawo al'amarin sun ko su cancantan kisa fa yatahattamu qatluhu bi sababi sababi sai ainihin wato ya zama wajibi ne a kashe shi sakamakon sababin da ya ja mishi wa aikata wannan zulum aikata wannan laifi wa yukhayyar fi idza naqadahu bi hirab amma za a ba da zai shugaba na da yancin ya zaba abin da zai idan ya karya alƙawarin ne ta hanyar yin yaki ta hanyar kai farmaki wa luhuqihi bi daril harb da kuma wanda ya fita daga ƙasar musulmai ya koma inda ake yaki ya fita daga ƙasar da aka bada amana a cikin ta gari kaza an ba su amana an yi musu an yi alƙawari su ga lafiya sai wani ya fita daga garin ya koma garin da kafirai ne babu amana kaga ya canza wiki wa inna qadahu bi siwahuma kalkat ko kuma ya zama ya warware alƙawarin shi da wani abu wanda ba waɗannan biyu ba wato ba komawa ƙasar kafirai ko kuma ainihin fara yaki da musulmai ba kal qatl kaman yake kisan kai wazina bil muslima ko ya zina da wata musulma wattajassusi alal muslimina ko ya zama dalle kan asiri yana leka asirin musulmai yana gaya wa abokan gaba wa ittila'ul aduwi ala awrati yana zuwa ya bayo abokan gaba labarin asiri na musulmi fal mansus abinda malamai suka fada karara ta ayyul qatl wajibi ne a kashe irin wannan wa ala hada fa hadhihi almar'atu lamma sammat ash-shata sarat bidhalika muhariba da haka wannan mata da ta bayyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nama mai kuba yace ta zama abokiyar fada ba abokiyar zaman lafiya wa kana qatluha musayyaran fi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zaki game da al'amarin ta in ya ga dama ya kashe ta in ya ga dama ya bata falamma mata ba'dul muslimina min as-sunn yayin da kuma wani cikin musulmai ya mutu sakamakon gubar qutilat hatman dukan nan ya zama lazimi a kashe ta imma qisasan ko dai kisan game da qisasi ne wa imma lin naqdi al-ahdi bi qatliha al-muslim ko kuma saboda ta kare alƙawarin ta ta kashe musulmi fa hadha muhtamal wallahu a'lam malai ce wannan hukunci mai yiwuwa ya dauki haka Allah shi ne mafi sani sai malai ce wa ikhtilafa fi fathi khaybar an yi sabani game da hukuncin fatu khaybara hal kanat alwatan aw kana ba'daha sulhan wa ba'daha alwa shin wato khaybara an bude ta ne da karfin tsiya shine alwa da karfin yaki ko kuma an bude ta ne wani bangare an ci ta da karfin yaki wani bangare kuma an yi sulh farawa abu dawud bin hadisi alasi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gaza khaybara fa asarnaha alwatan fajmi'a as-safi ala samali ya rawi hadisi wanda imam abu dauda ya rawi fitar da isnadi da batacci a cikin as-sahihin sa har ya bukhari ma fitar da hadisin amma mai cikar ma'ana fiye da wannan haka ibn hisham ya ambata a cikin ainihin sirar sa aka ce anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki khaybara kuma mun bude khaybara ne da karfin tsiya dan haka muka tara bayi da aka kama وقال ابن إسحاق سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ابن إسحاق يقول وانا تنبي مالبنا محمد بن شهاب الزهري الله يقام التامش سيوا يا يعني بياني جمد فتح خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سي ابن شهاب يقول من زال صلى الله عليه وسلم يا بود خيبرني لكرب يأتي wa zakara Abu Dawud haka da Abu Dawud ya ambata a cikin sunan dinsa an ibn Shihab da isnadi mursali cewa balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fataha khaybara anwatan ba'da al-qital labari ya iske ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci khaybara da yaki ne da karfin tsiya bayan an yi yaki wa nazala man nazala min aliha ala al-jilai ba'da al-qital sannan kuma wasu daga cikin mutanen Khaybara suka yarda su sauka su bar garin su fito daga cikin wannan kewayayyen gari nasu su bar garin su kuma wani ainihin wuri can da wa qala ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr a cikin littafin shi abin nan al-Badr fi khulasat al-maghazi was-siyar yake cewa hadha huwa sahihu fi ardi Khaybar wannan bayanin na cewa an ci Khaybar da yaki ne shine abin da yake magana mai inganci game da Khaybara annaha kanat anwatan kullaha maghluban alayha gaba ɗaya kisa Khaybara an ci ta da yaki ne a bi khilali Fadak amma banda Fadak fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qasama jami'a ardiha ala al-ghalibin ita Fadak annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba gaba ɗaya kasar ga wanda suke yaki suka ya raba ta gani al-mujibina alaiha bil khayli war rikab waɗanda suka ainihin wato ɗauka wannan gari da dawakai da ababen hawa hum ahlul hudaybiya su ne mutanen hudaybiya amin ya raba ga mutanen da suka je hudaybiya su ne da kuma aka sake raba musu wannan walam yakhtalif al ulama anna ard khaybara maqsuma wa inna makhtalafu hal tuqsamu al ard idha hulimat al bilad aw tuqaf cana yi kuma shi da shi ya raba Fadak ina nan ya raba Khaybar yace babu wanda yake da sabani akan cewa arnabi kasar Khaybar an bayo maya amma sabani shi ne shin dama idan an ci wata kasa da yaki yadda za a raba ganimar kayan abinci, kayan yaki, dabbobi, bayi, sutura, kuɗaɗe. Shin haka za a tsatsa ga kasan kowa a bashi yaki da gida da gona? Shin haka ne? Inna makhtalafu hal tusawul ardu idza ghulimat albilad aw tukam. Za a raba ne ko ko za a yi waqafita. Waqafi anan ma'ana a batta duka musulmai su ci moriyata. Duk musulmi su ci moriyata kasar gwamnati ce. Wanda yake da dabba da zai kiwo ga wurin kiwon. Wanda yake da bukata zuwa ga wani abu na ruwa ga ruwa nan yayi ban yayi bayi ga gonarsa. Amma ba za a rarraba ta ba ko za a rarraba shine sabanin da malamai da su. Malam yake qala al-kufiyuna fa qala al-kufiyuna malaman kasar Kufa wato Hanafiya kenan suka fada kamar yadda zaka ga wannan bayani a cikin tafin al-Mabsut na fiqhin Hanafiya cikin juz'in shi na 10 suka ce al-imamu mukhayyarun baina qismatiha shugaba yana da zahi ko ya rarraba kasar kama fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ardi khaybar ya rarraba kasar ya rarraba wa dukkan wato sojojin shi kamar da ake ba khaybara wai bane iqafiha ko kuma ya dakatar ya kirabawa kama fa'ala Umaru bi sawalil Iraq kamar yadda Umar ya aikata da mafi yawan kasashen Iraq su Kufa da Basra da sauran garuruwan da aka ci da su aka ci yake su a kasar Iraq wa qala Shafi'i taqsamul ardu kulluha kama qasama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Khaybar Al-Imam Shafi'i kamar yadda yake cikin kitabul Umm a cikin juz'i na 5 yake cewa za a raba ƙasa ga baki ɗayan ta an cike da yaki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya raba ƙasar Khaybar li'anna al-arda ghanimatun kasa'iri ahwalil kuffar yace saboda ƙasa filaye da gonaki da gidaje ita ma ganima ce kamar yadda sauran dukiyoyi suke dukiya sawa'un kuɗaɗe ne ko suturu ko kayan abinci ko kayan noma ko makamai ko ainihin wato a wasu abubuwa makamantan su kamar kayan gini da duk abin da aka samu waɗannan su ma haka za a raba su wadhaba maliku ila ikafi hatti ba al-umar al-imam malik Allah ya gafarta mishi shi kuma karkace zuwa ga cewa a tsayi da ita a dakatar da ita a waqafinta ga musulmai kamar yadda umar yace fi jama'ati min as-sahaba umar yayi haka sahabbai suna kallon shi min iqafiha ya dakatar da ita liman ya'ti ba'dahu min al-muslimin yace abatta saboda musulmai da zasu biyo baya warawa malikun nam li anna al-ardahu maqsusa min sa'il al-ghaniba bima fa'ala umar fi jama'ati min as-sahaba sayyidina al-imam malik yake cewa saboda ita kasa ana kebance ta daga cikin sauran ganima sauran dukiyoyi wanda suke ana iya matsawa da su abinda ake cewa movable properties wato al-amwalul munaqqala za a iya matsawa da su ababen hawa bayi sutura da sauran su shi amma ita kasa ana kebance ta daga cikin wannan tarin kamar yadda Umar dan Khattab yayi da shi da sahabbai min iqafiha liman ya'ti ba'dahu min al-muslimin yace abatta ga musulmai da zasu biyo baya warawa malikun al-imam malik ya ruwaito wannan magana tana cikin muwatta haka nan ta hanyar malik kuma ibnu abi shayba ma ya ruwaito haka al-imam ahmad ibn hanbal a cikin musnadin sa cewa an zaid ibn aslam an abihi qala sami'tu umar yaqulu laula an yutraka akhirun nas la shay'a lahu mafitataha almuslimuna qaryatan illa qasamtuha suhmanan kama qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaybara suhmana sayyidina umar yake cewa da badan wato da badan kada a bar musulmai da zasu biyo baya zan ba su da komai ba yace da duk garin da musulmai suka ci da yake sai na raba shi kaso kaso na bai wa sojojin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba khaybara ya bai wa sojojin wannan riwaya tana cikin Bukhari ma tana cikin kuma sunan na Abu Dawud kuma tana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da muka ambata da musannab na Abubakar ibn Abi Shayba sayyidina Umar sai ya ga cewa al'amarin akwai fadi akwai yalwa ana iya rarraba wasu wurare to bayan kowa ya samu abin da ya saura ko kuma aka sake zuwa yaki aka sake yin nasara akan wasu abokan gaba to wannan kuma sai a furo musulmin da su biyo baya wanda su zo su mai gurbin wadannan wahada yadullu ala anna arda khaybara usmat kulluha submanan kama qala ibn ishaq kaga wannan ma yana tabbatar da cewa lalle an rabe kasar khaybara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba kamar ne ibn ishaq ya ainihin wato ambata wa amma man qala wanda ko yace inna khaybara kana ba'daha sulh lalle kasar khaybara wani bangare wani sashe na khaybara an ci su ne ta hanyar sulh wa ba'daha anwa wani bangare kuma an ci su ne da karfin yaki fa kadu wahima wa zalika to wanda ya fara haka ya kuskure yayi bankaura wa inna ma dakhalat alayhi ash-shubha bil hisnayn alladhayni aslamahuma ahluhuma fi haqqi dima'i shuba ta shige su masu wannan magana shi bayan da aka yi yakin aka kariya kashin bayan su aka kariya lagon su sai zama saura kewayayyun anguwanni guda biyu sai mutane suka shige waɗannan kewayayyun anguwanni suka buya sai suka aiko da sako cewa su ba za su yi yaki ba suna neman alfarma a ba su dama za su fice daga garin mun ji wannan magana a bayan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan ku zo ku ci amma da sharadin ku ba ki komai sai abin da za ku yi dauka da hannunku sai kuma abin da ku saka a cikin ku na sutura kar kuma ku koye wani abu in wanda aka kama ya koye ga hukuncin sa yanzu wannan sai wasu suka dauka wannan sashen na kasar Khaybara to an ci shi ne da su sauran kuma yaki yace to wannan shubha ce falamma lam yakun adu zainikal hisnaini min ar-rijali wan nisa'i wa dhurriyya maghlubina yayin da mutanen da suke cikin wannan katangabun wurare guda maza da mata da ƴaƴa da a ce yaki aka ci su da shi in ji masu wannan ra'ayi to da riga a kame su ne duka matsayin bayi sai ba a kame su ba aka ba su dama su fakkice da aka yi haka zanna anna zalika lisulhi sai malaman suka ce suna ganin wannan ya faru ne saboda sulhi wala amri malam yace na rike da Allah inna zalika fi rijali wa nisa'i wa dhurriyya ka darbin min sulhi lalle wannan ai haka game da mazaje da mata da iya a kyare su yayi kama da su walakinahum lam yutruku ardahum illa bil isar wal kitab amma ai aka tuna basu tashi suka bar garin su ba sai da aka kewaye su aka hana su motsi kuma aka yi yaki da a ce tun karan farko ba ai wani yaki bane aka yi wannan sai a ce su fa kana hukmu ardihima hukuma sa'iri ardi khaybar kulliha anwatan ghanimatan maqsumatan bayna ali shi to dan haka da wannan gurare guda biyu da sauran muraren da aka yi wannan yaki na khaybara to dukkanin su hukunci su daya ta fuskar kasance wasu an ci su da yaki da karfin kiya da karfin soja an mai da wannan dukiya ganima kuma an raba ta ga mazuwa wannan yaki da cikin sahabbai su dutun sahabbai wa rubbama shubbiha ala man qala inna nisba khaybara sulh wanda yace wani sashen kasar Khaybara an bude ta ne da sulhu to hala ya saki samun wata shuba wa nisbuha anwa wanda yace bangare yaki bangare sulhu me shuba da zai dauka bi hadisi ya ibn sa'id an bashir ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybara nisfaini nisban lahu wa nisban lil muslimin wannan hadisi ya tabbata ce Imam Abu Dawud ya rawaito shi a Shubal Albani ya inganta shi a cikin sahih musnad Abi Dawud Bashir ibn Yasar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba Khaybara gida biyu rabi ya bai wa musulmai rabi kuma ya bar shi a matsayin nashi qala Abu Umar ibn Abdul Bari sai shi walau sah hada idan ma wannan ya inganta la kana ma'anahu annan nisfa lahu ma'a sa'iri man waqa'a fi dhalika an-nisf ma'ahu ana nufin rabi ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran mutanen da suke tarayya da shi a cikin wannan rabu da anna hu usmat ala 36 sahama dan mun ji cewa an raba wannan kasa zuwa ainihin kaso 36 fa waka as-sahm din nabi sallallahu alaihi wasallam wa qa'ifa ma'ahu fi 18 sahama sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu sashen mutane sai suka mallaki 18 wasu kuma suka mallaki 18 ko waka sa'in nasi fi baqiya sauran suka dauki wancan kusa kulluhum mimman shahida al-hudaybiyah thumma khaybar wadannan sahabbai gaba ɗayan shi sun je Hudaybiya sannan kuma sun je Khaybara walaysat al-usul allati aslamaha aluha ba'da al-hisari wal-qitali sunnah wadancan gurare da aka mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bayan an tare su bayan an yi fada ba su duba walau kanat sulhan lamalakaha ahluha da sulhu ne da mutanen garin sun ci gaba da mallakar kayan su kama yamliku ahlus sulhi ardahum wa sa'ir amwalahum kamar da dama bisa kaida yake an yi sulhu ba a yi fada ba mutanen garin za su mallaki kasashen su da dukiyoyin su fal haqqu fi hadha ma qalahu ibn ishaq duna ma qalahu musa ibn uqba wa ghayruhu an ibn shahab lalle abin da yake gaskiya shine magana ibn ishaq da ya ruwaito cewa ibn shahab ya ce an ci kasar da yake ba irin magana musa ibn uqba daga shi da wannan sa daga ibn shahab din ba cewa sulhu hadha akhir kalami abi umar malaki wanda ya ce karshen magana abu umar ibn abdul barr an-namri rahmatullahi alayhi قلت ني قال ابن القيم شيخ ذكر مالك عن ابن شهاب الامام مالك يا انبتا كما يكي cikin sunan zali ba Abu Dawud da isnadi wanda yake mursali cewa ibn shahab yake cewa anna khaybara kana ba'daha anwatan wa ba'daha sulhan lalle khaybar an ci sashin ta da yaki wani sashin kuma an ci shi da sulhu wal kutaybatu aktharuha unwa mafi yawan bangarorin da suke da sojoji mafi yawan su an cire da yaki wa fiha sulhun akwai kuma inda aka ci da sulhu qala malik al-kutayba al-kutayba da aka ce ardu khaybar wahiya wa huwa 40 alfa adqi wa tana dauke da kamar a ce eka 40,000 yana lissafin fadin kasar wa qala malik al-zuhri al-ibn shahab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iftataha ba'da khaybara an wata ya kara kawo isnadi wanda yake shima mursali sai dai ya zo a cikakke ta ainihin musulmi da babu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe khaybara da ƙarfin soja wannan yana cikin sunan Abu Dawud da mu wadace Imam Malik sannan Bukhari ma ya kawo shi a cikin as-sahihinsa da Imam Muslim duka sun kawo shi kaji wannan bayani kenan game da تيايا أكتش خيبر دياتي سمالي يتي فصل قواتكبا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى واد القرى وكان بها جماعة من اليهود دع النبي صلى الله عليه وسلم يبغ خيبر سيقام حن يزوى ونوزم سنة واد القرى واندى ينا نمون وادينه أي أري وتشق مدينة دع ينزل كتشكين برنم مدينة زوى ونموري kamar tafiyar kilomita 350 sai kama hanya yake ko wannan waje wa kana biha jama'atun min al-yahud akwai wasu yahudawa da suka taru a wajen wa qadin dafa ilayhim jama'atun min al-arab wasu larabawa sun zo sun zauna tare da su sun kara musu yawa falamma nazalu istaqbalahum yahudun birrami yayin da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaga zango a kusa da wajen kawai sai aka yi musu lane maraba da harbi basa ankara ba suka ta harbi ta ko ina wa hum laysu ala ta'bi'a ba tare da sun shirya fa kutila mid'am abd rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana aka shi wani mutum mai suna mid'am wanda bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran shi da suna mid'am ya zo ne a cikin muwadda ta Imam Malik da kuma ibnu abdul barri shi ma ya ambacaka amma a cikin riwaya al-imam al-bukhari an ambaci sunan wannan bawa da suna karkarat karkara an ce wani bawa ne daga cikin bayi wadanda wani sarki bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar shi da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da shi yana mishi hijima da aka zo aka tawo da shi wannan wurin yaki a nan wajen kawai sai aka harbe shi cikin sauku ta farko fa qala an-nas sai mutane suka ce hani allahul jannatu ya samu falala ya samu aljanna wannan bakin bawa ya samu aljanna fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kalla ba haka bane wallazi nafsi bi yadi na rike da allan da raina ke hannunsa inna shamlata allati akhadha yawm khaybar min al-ghanai wallahi wannan riga ta auduga shine ashamla riga kamar babbar riga ko alkyabba ta auduga wanda aka saka daga auduga annabi yace wanda ya sace ranar Khaybara min al-ganaimi daga cikin ganima kafin araba lam tusib hal maqasim wanda ba araba da ita ba la tashta'ilu alayhi nar tana mushi balbalun wuta falamma sami'a bidhalika an-nas da mutane suka ji haka hankalinsu sai ya tashi ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama bi shirakin aw shirakaini shiga wani mutum ya tahuda igiyar takalmi shoeless igiyar takalmi guda daya ko guda biyu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce shirakun min nari aw shirakani min nari Allah ya soka da ka dawo da wannan igiyar takalmi da ba dan haka ba da ta kai ka gidan wuta wannan yana nuni zuwa ga abin da ke cikin hadarin wato al-gulul satan dukiya da ake da tarayya da ita mun ji a baya cewa ya aka je yaki aka bude kasa sai sojojin musulmai suka shiga garin sai suka ga abinci wanda ya zama ganima to za su iya ci an halasta abinci an yi istisnai ma'ana su ga ƴaƴan itace da biyo ko ayaba ko mangoro ko kashu a gonaki ko a wuraren sayarwa ko a cikin gidajen sayar da abinci ko su tsare daga masu abinci sun riga sun fito a gidajen sayar da abinci ko a gidajen mutane sawu abincin nan abinci ne sosai kamar shinkafa ko tuwo ko makamantansu ko zuma ce ko nama ko madara ko makamantansu to wannan ya halasta a dauka a ci saboda an bar shi lalacewa wannan ya halasta mun ji cewa a baya sun ci to amma da abin da ba wannan ba sutura a kayan kwalliya na mata ababan hawa da wakai ko makamantansu kayan abinci wanda yake danye wanda ba riga sarrafa shi ba dabbobi dangin kaji ko tumaki ko tsuntsaye ko makamantansu duk wani abu wanda za a hada ne a raba to haramun ne wani ya dauka ya koye mai da shi malamai suka ce koda ko ya dauka ne da nufin ya ara yayi amfani da shi ya dawo da shi daga baya ba da nufin ya sace ba to haramun zama wannan ya da hadari kwarai da gaske mu kuma a wannan zamanin muna da sakaci sosai wajen dauke ababe da dukiyoyi a wanda ake da tarayya da ita commonwealth kenan ko arisul a ko kuma wanda ake cewa national cake wato abin nan dukiyar kasa har ma shedan ya suranta mana wani yanayi cewa ai tunda ana yin zalunci ba ka ki fada ba tunda ana yin zalunci a kasan nan ana babakere ana son zuciya to duk wanda Allah ya kai shi wani matsayi wanda yake da dama da zai zira hannun shi a wannan aljihu wannan asusu da duke gwamnati to sai ya dauka ya halalta gare shi ya kwashi iya abin da yake ganin cewa raban shi da aka kwaci aka hana shi da raban shi da ƴaƴan shi da dangin shi da mutanen garin su sai ya kwasa wannan surantawa ne na shedan jama'a kuma halaka ce lallai musulmi ya kokari ya kiyaye wannan idan kuma har ka dauka to ga abin da yake sai ka mayar shine abin da yake ba sai EFCC su kama ka ba sai ka mayar al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga man'ul intifa'i bil ghanimati qabla al-qisma ma adda'a haka ya fara a cikin sharhi shi sai musulmi Qurtubi Abu al-Abbas Allah ya gafarta mishi jama'a lallai mu tsoron Allah mu gina irin wannan abin da yake sawu duke da ta gwamnati ce to wata kungiyar addini ce ta tarayya ne tsakankanin mu magadan baban mu ko kakan mu ko mijin mu ko mahaifiyar ta anguwa ce wanda aka yi hadaka da ita dukiyar masallaci ce in har za ka dauka kai amfani da ita to zama akwai izinin wanda suke rike da jagorancin abu ko wanda suke da tarayya akan mallaka mana mutum ya mutu ya bar mota ya bar gida da sauransu kar ka dauki mota kai ka cigaba da amfani da ita ba rawa sai sauran su gida ko kuma mutum ya dauki wani abu a masallaci ko a office kai gidan shi computer ce babur ne ragowar taki ne wasu tsofin tayoyi ne alli da ake kwashewa a makarantu duk wannan haramun ne jama kuma saboda mu talakawa muna yin wannan shi sa kuma Allah ya jarabci mu da shugabanni wanda da kullum yake zargin sa kan just na yin wannan abu babu ki duk wanda ya dauka ya dauki kayan wuta arziki ne na jama'a gabaki daya bala yace fa abba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu liqitali to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya sahabban shi suka shirya mayaki wasaffahu suka yi sahu sahu wada fa aliwahu ila sa'd ibn ubadah ya mika babbar tutar sa ita ce liwa izuwa ga komanda cikin sahabbai mutanen madina sa'd ibn ubadah radiyallahu anhu warayatan da wata karamar tuta ila al-Hubab ibn al-Mundhir zuwa ga babban sahabi shi ma jarimi ne daga cikin badariyawa al-Hubab ibn al-Mundhir ibn al-Jamuh mawaki ne babban dare shine wannan wanda ranan da aka yi rigimar Saqifa sanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul yake ta hayaniya din nan shine yake cewa ni zan raba gaddama da yace minna amiru wa minkum amiru ayan san isa ko sahabi ne wanda yake jarimi cikin sahabbai to sai annabi ya bashi wannan warayatan ila sa'al ibn hunayf sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika kuma wata raya wata tuta ita ma zuwa ga sa'al ibn hunayf ibn wahid al-ansari shi ma ba ansari wannan shi ma ya halicci badar kuma ya daga cikin sahabban da basu gudu ba ranar uhud daga cikin falalarsa ya rasu a kasar kufa shekara 38 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban sahabi da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bangaren sayyidina Ali ne Allah ya kara masa yafiya warayatan ila abbad ibn bishr ya mika wata kuma zuwa ga ɗayan sahabin shi ma dan madina ne abbad ibn bishr summa da'ahu ila al-islam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi waɗannan kafirai cewa ku zo ku musulunta wa akbarahum annahum in aslamu ahrazu amwalahum wa haqqaru dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa idan suka musulunta suka tuba suka musulunta to sun katange dukiyarsu daga akwace ta a matsayin ganima kuma sun tsare jininsu daga zubarwa sauran al'amuransu kuma yana ga Allah subhanahu wata'ala fa baraza rajulun minhum fa baraza ilayhi subayb ibn al-awwal fa qatala sai nan da nan wani cikin su ya fito yayi fito na fito da mutanen cikin sahabbai sai wannan babban komanda cikin sahabbai Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu sai fito fa qatalahu sai ya kashe wannan kafir thumma baraza akhar fa qatalahu haka yake ana ku to wannan jumla gabaki dayanta ba ta da asali ba ta a cikin dukkanin usul da aka dauko wannan magana mutum daya Zubair ya kashe daga nan sai ثم برز آخر فبرز إليه ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب فقتله رضي الله عنه سيدنا علي فتشما سيكشون حتى قتل منهم أحد عشر رجلا هرا كشي مسلم تون قوم جاء وانا يفتو مسلمي يفتو يكشيشي وانا يساك يفتو وانا مسلمي يفتو يكشيشي فلما قتل منهم رجل دعا كشواني دعا من بقيا ila al-islam sai annabi sallallahu alaihi wasallam kullama qutila minhum rajul isan da aka kashe wani sai annabi kafin a ƙara yin wani fada sai annabi ya ƙara kiran su sallallahu alaihi wasallam zuwa ga shiga musulunci wa kanat as-salatu tahduru dhalika al-yawm sallah kuma takan bujiro lokacin sallah yayi fa yusalli bi ashabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah thumma yaqulu fa yad'uhum ila al-islam ai sallah azhar ya koma ya musu wa'azi azul asr yaje sallah ya koma ya ci gaba da musu wa'azi fa yadu ila al-islam wa ila Allah wa rasulih ikira su zuwa ga Allah ikira su zuwa ga musulunci ikira su zuwa ga biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qatalahum hatta amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yaƙar su har yamma ta yi wa gada alaihim har gari ya waye falam tartafi ash-shams kai da ruhi rana bata daga gurgudan tsawon kibiya ba hatta a tsauma bi aidi har sai suka yi saranda wa fatahaha alwata aka bude garin da karfi wa ganama Allahu amwalu Allah ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganimar dukiyoyi waɗannan mutane na wadin qura wa asabu asafan sahabbai suka samu kayan daki sune asaf wato dangin kujeru da gadaje da ababen shimfiɗi abinda ake cewa furniture a turanci wa mata'an kathira da kayayyakin amfani irin kayayyakin girki kayayyakin sana'o'i da sauransu wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wadi al-qura arba'ata ayyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan waje kwanaki hudu wa qasama ma asaba ala ashabihi bi wadi al-qura hayya raba ganimar da ya samu a wannan waje wa taraka al-ardha wan-nakhla bi aidin yahudi ya bar wato gonaki da dabilai a hannun yahudawa wa amalahum alaiha ya ainihin mu'amalance su akai falamma balaga yahuda tayma'a ma waba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala khaybara wa fadakin wa wadi alqura salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai yahudawa da suke garin tayma sai suka ji labarin ga yadda al'amari ya kwashi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Khaybar tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Fadak tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Wadi Qura suka ja ka suka san cewa lalle ba za su iya mukawama ba sai suka bi kauya suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqamu bi abwalihim suka zauna a garin su cikin dukiyarsu da mutuncin su falamma kana zaman fara radiyallahu anhu yayin da zamanin Umar Allah ya kara masa yadda ya yi zama khalifa akhraja yahuda khaybara wa fadak sai Umar ya kore yahudawa daga khaybara ya kore su daga fadak walam yukhrij ahla tayma wa wadi qura wadancan su bai kore su mutanen tayma da wadi qura saboda mene bi annahuma dakhilatan fi ardh sham saboda su wadannan garuruwa guda biyu suna cikin kasar sham ba sa cikin kasar hijaz shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatan shi ya tashi yahudawa daga hijaz to kasar khaybara da fadak idan aka duba yankin geographically to yankin hijaz su kuma wadancan tayma da wadin qura su kuma yankin kasar sham da syria wayara annama duna wadin qura ila almadinati hijaz shi ma shi alima shi alkhalifa umar yana ganin daga wadin qura da abin da ya dawo baya har zuwa Madina to wannan sunan shi Hijaz wa annama wara azalika min ash-sham abinda kuma ke bayan ta kara can gaba wannan kuma yana kasar sham haka wannan labari yake a cikin tafi ibn kathir al-bidayatu wan nihaya da tafi ibn sayyid an-nas al-yamuri da kuma tarihin al-imam al-kabari wa sarfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raji'an ila al-madinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya zai kuma Madina falamma kana ba'd al-tariq yana wani sashi na hanya sara laylatan hatta idha kana ba'd al-tariq adrakahum al-kara arrasa wa qala li bilal yana cikin tafiya a wani wuri daga cikin hanya shikenan sai kajiya ta riski su sai annabi sallallahu alaihi wasallam arrasa sai ya dazo wa qala li bilal sai ce ga bilal ikla lan al-layla ka duba mana dare kai mana gadin dare kuma da take cewa kulmai yukulukum billahi wan nahari min arrahman bal hum go an diki rabbihim mu'ridina cikin suratul anbiya al ikla gadi wa zai mana gadin dare saboda sun ga san makar dare yayi isa don suke bacci akwai yuwar su tashi sun makar wani ya nuna zuwa ga halascin kai amma da wata dabara dan ka dinga tashi akan lokaci kama alam kamar ka bai wani mai gadin ka dama cewa karfi ka bana yi ko ba sa maka kofa diya halista saboda ka dinga tashi kar ka rasa asubahi ko kar ka rasa sahur inda azumi ne ko ka tashi kai wuti ko kai sallar dare ko kai wani ne yace shikenan daga nan fa salla bilal ma quddira lahu bilal sai ne na fitri abinda Allah ya kaddara masa wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi bacci wa ashabuhu shi da sahabbai falamma taqabara taqarabal fajr istanada bilal ila rahilatihi muwajihu lil fajr da asubahin ta kusa sai bilal ya jingina da cikin abun hawansa ya kalli saitin inda al-fajr ke fitowa saitin al-qibla duka wannan magana daga fadi shi fa salla bilalun ila qawlihi muwajihu lil fajr duka wannan baya cikin asalin nuskar da tafi zaga ma'aj wannan amma yana cikin hadisin wannan kissa wanda ke cikin sahih muslim da fata mun gani amma a yadda ibn qayyim al-jawziya ya rubuta zaga ma'aj ya cire wannan abu da kamata yayi da aka dawo da shi sai ai tambayi akan cewa amma nuskar da tafin bata zo da wannan shi Bakar Abu Zaid ma yana ganin cewa babu bukatar kawo wannan ana domin labarin da ake bayarwa bai da alaka da wannan wallahu a'lam fa ghalabat bilalan aynahu Bilal bai ankara ba sai idanunsa suka rinjaye shi wato bacci ya kwashe shi kamar yadda ake cewa da Hausa huwa mustanidun ila rahilati yana tigire da Abu Hawash yana tsike bai kwanta ba da tsoron kada ya bacci saboda yayi musu Allah subhanahu wa ta'ala alƙawarin da ya tashi shi a tsaye yana bacci yana kallon yana kallon alƙibla kai bacci ya tafi shi falam yasli kidan nabi sallallahu alaihi wasallam wala bilal wala ahad min as-sahabati hatta darabat umush-shams da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da duk mutane da shi bilal da aka ba wa gado babu wanda ya farka sai da rana ta fito kallin ta zafin ta rana kan nan da safi kamar kaso ta kila 8 da rabi ko karfe 9 kenan ko za ta fara wannan zafi haka sai da wannan rana ta fito ta gaci goshin shi sannan suka farka ففزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول المستيقظ النبي شيني فرقم فركاوا ففزئ النبي فركا فرغيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سي النبي يجي اي بلال كاي بلال فقال مي يفاره هكا كده واتو يا منجه كرتاشي مغتاشي بكم محمد كمكرا فقال سي يجي اخذني اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسي يا منزه الله Allah da ya dauke ranka yi mashi ya dauke ne kuma da Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yusallu tikada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra cikin suratul zumar ko yace Allah da ya dauke rayuwarka uzuri na babu cin ya kwashe manzo Allah sai sama bai mushi ta'anibi ba bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace na baka fansar iyaye na ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqtaru rawahilahum shay'an daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a matsa daga wurin a fita daga wurin kar ai sallah a nan wurin akwai matsala Imam al-Bukhari da tashi a irin hikimar sa da dabarar sa sai ya kawo wannan hadisin babun wanda yayi sallar jami'i ta farilla bayan lokaci babun wanda yayi kira sallah bayan fitar lokaci haka yace babu man azana ba'da zahabil waqti yayi tabbatar da fituwa ce iyan nan daga can farko zuwa nan shi ne abin da ke cikin sayo musu muke yi iya wannan tambaya da annabi wa bilal daga nan kuma sauran kuma yana cikin littafin abin nan ne muwaddati imam malik da sunan abi dawud da tirmidhi da ma kuma irsali amma yana da shawahid waɗanda suke za su ƙara mishi ƙarfi ya tabbata hatta kharaju min dhalikal wadi thumma qala sannan sai suka fita daga wannan waje sai annabi ya ce hadha walid bihi shaytan wannan kwazazzabu akwai wani shaytani a wurin falamma jawaza suka wuce wajen amarhum an yanzilu wa an yatawaddu annabi ya ce a saki sauka ayi alula thumma salla sunnatul fajr sannan yayi rak'atul fajr thumma amara bilalan fa aqama as-salata ya umarci bilal ya tada ikama wa salla bin nas ya mutane salla thumma sarafa ilayhi sai juya ya same su wa qadra amin faz'i ya ga yadda hankalinsu ya tashi wannan jumla ita ma babu ita asalin ta wa qadra amin faz'ihim tana cikin wada ma bata cikin asalin rubutun Allah na littafin zatul ma'ad wa qala sai annabi musu hudba yace ya ayyuhan nas inna allaha qabada arwahana wa law sha'a la raddaha ilayna fi hinin ghairi hada ya ku mutane ku sani Allah shine ya karbe rayukan kuma da Allah ya so da ya dawo mana da rayukan a wani lokaci wanda ba wannan ba fa idza raqada ahadukum an salati aw nasiya idan da wani ku yayi bacci sallah ta wuce shi ko ya manta sallar shi kuma fazi'a ilaiha sannan yayi firgigit ya tuno ta ko ya farka daga baccin sa falyusalliha kama kana yusalliha ki wakati ya sallace ta irin yadda yake a lokacin ta ta fuskar hayyata da kyautata ta da nafilfilin da yake kafin ko bayan ta zaka sai da annabi ya raka fajr sannan aka yi kira sallah aka tada ikama sannan yayi sallah irin yadda ya saba yi ba wai kace bari kai marmaza bur ko kace sai ki gama ba yadda mutane suke kama kai missing train ka ruga da gudu ka dare ba haka ba zaka yi ta a natsi sannan idan sallar karatu ne a bayyane zaka yi ta a bayyane ko da lokacin bayyana sallar karatu ya wuce kamar a ce asuba ce amma kana ta bacci baka farka ba sai karfe 11 na rana da haka zaka bayyana karatu kuma a ce azhar ce kana ta bacci baka farka ba har sai bayan sallar isha kake ta masa dare baka za ka jeranto su wanda yake yin ta a asirce kai ta asirci wanda yake a bayyane kai ta a bayyane haka za ka jera su shine ma'anar falyusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha thumma tabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr fa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalla abubakar ya ce inna shaytana atabila abin da ya faru da bilal shine wani shaytani din nan ne sai ya gogare shi wa huwa qa'imun yusalli yana ta sallah shi ko bilal fa adja'ahu sai ya kwantar da shi fa lam yadhal yuhaddu bai gushe ba yana lallashin shi yana fitin din shi kama tuhaddu as-sabil kamar yadda ake lallashin yaro hatta nama sai da ya tabbatar bilal ya yi bacci ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبره بمثل ما اخبر به ابا بكر سنه يكرر بلال يا اينهم باش لبار irin abin da ya kai wa sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu wa qad ruwiya anna hadhihi al-qissata kanat fi marjihim min al-hudaybiyya wannan kisa zaka ga akwai tattaunawa mai yawa da akai game da a ina ta faru kuma shin sau ɗaya ne ko sau biyu malamai sun tattauna sosai tun daga kan ainihin Imam an-Nawawi zuwa sai Ibn Hajar zuwa malaman tarihi malaman hadisi sun yi maganganu da yawa wasu malaman shi kokarin su take zuwa kan cewa kissar guda biyu ce wasu kuma suka tafi akan cewa ɗaya ce saboda akwai wasu sabanoni da suka faru za mu ji wasu daga cikin su kana yi kuma Fathul Bari da Ibn Hajar za ka ga wasu maganganun da littafin ainihin wato abin nan wato Ibn Abdul Bar kishin da muka ambata da al-Istiab fi ma'rifat al-ashabi da zaka ga wannan maganganu da wasu wurare wadanda ba wannan malam yace wa qadru ya anna hadhihi qissa ta kana fi marji'i min al-Hudaybiyya wasu sun ruwaito cewa wannan qissa ta faru ne a lokacin da suka dawo daga Hudaybiyya to qaulan wahidan batun cewa wannan qissa ta faru ne dawo su daga Hudaybiyya wannan munkari riwaya wani mutum mai suna Zakir ibn Sulaiman zai mana ishara akan shi a gaba wanda shine ya saba ma Siqat daga makarantar Imam Zuhri daga makarantar Shu'ba Amin Siqatu din nan sune Yahya ibn Sa'id al-Qattah da Muhammad ibn Ja'far al-Gundar wanda manyan amintattu ne abin dogaro a makarantar Shu'ba sai Zakir ibn Mu'tamir sai ya saba musu dan haka Ibn Sulaiman sai ya saba musu dan haka wannan riwaya ita mun karaci waruya annaha kanat fi marji'ihim min gazwat tabuka sannan arwaito cewa kuma a hanyar dawo wasu ne daga tabuka wa qadra wa qissatan nawmi an salati subhi imran ibn husayn arwaito qissar wato yin bacci da barin sallah kaga wannan riwaya da muka ji anan riwaya ce daban ita ce riwaya ainihin Abu Huraira to akwai kuma riwaya Imran dan Husayn wanda ita ce Bukhari ya fitar sai ya fitar da ita a cikin ta babu magana lam yuwaqqit muddata ba a faɗi yaushe bane abin da yake da matsala sai ya kauce mishi Imam Bukhari sai ya ruwaito abin da zai bashi fiqhun da yake nema kawai a wani yaki ne a ina ne hanyar tafiya ne ko dawowa ne sai ya ɗauki wata riwaya wanda babu wannan magana a cikin sai ya kawo ta sai babbacin a cikin wannan dabdala ana tattaunawa walam yuwaqqit muddata wala zikra fi ayyi ghazwatin kanat ba ambaci a cikin riwayat Ibn Husayn ba ambaci wala yaki bane wa kadhalika rawaha Abu Qatadata kilahuma fi qissatin tawila mahfuza haka ne Imam Bukhari ya kare fitar da riwayar Abu Qatada a kilayo tana nan a cikin kitabul mawaqit ita ce da yake babul azani ba'd al-dhahabi waqti sake fitar da ita shi da muslim suka hada kan fitar da wannan sune qissoshi wanda suke mahfuza an san su lafiya warawa malikun an zaid ibn aslam anna dalika kana bi tariqi makkah wa hadha musa imam malik shi ko wanda ya rawaito hadisi daga zaid ibn aslam babu ambatan sahabi cewa abin ya faru ne a hanyar makkah kaga wannan musa zaid ibn aslam ta bi warawa wa kadara wa shu'ba an jabi ibn shaddad qala sami'tu abd alrahman ibn abi alqama qala sami'tu abdullah ibn mas'ud qala aqbalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyya fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam may yaklubuna fa qala bilal ana fa dhakara al-qissa shi uba a tashi riwaya wanda kamar da muka ambata daliban shi a riwayar akwai Yahya ibn Sa'id ibn Qatta akwai Muhammad ibn Jabir ibn Gungar wanda kuma abinda wadannan suka rauci a bakin shi uba shine mahdus akwai riwayar Ibn Mas'ud cikin malai kawo nan shi uba yace daga Jabir ibn Shaddad daga Abdurrahman dan Abi Al-Kama daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in musulmi ke cewa annabi ya tafi da mu zuwa kasar Hudaybiya muna hanyar dawowa shi ne annabi ya ce wa zai yi gada mu mai bacci walakin kada tarabat riwayatu fi hadhihi qissa arwaju malai ce amma masu riwaya sun samu rawar kafa a wannan riwaya wannan qissa fa qala Abdurrahman ibn Mahdi ay shuba an jala qala Abdurrahman ibn Mahdi yace daga shuba daga Jali ibn Shaddad inna al-haritha fiha kana ibn Mas'ud ata shi riwaya yace wanda ya gadin mutanen ibn Mas'ud wa qala gundar shiko gundar da ya haya dan sa ibn Kaffa in suka ce inna al-haritha kana Bilal Bilal wa qarabat riwayatu fi tarikha wa fi tarikha haka nan masu riwaya suka yi rawar kafa game da lokacin da abin ya faru fa qala al-mu'tamir ibn Sulaiman wannan sabab qalam jama ba mu'tamir bane shi ne wanda fara mana zakir ibn Sulaiman an shuba anhu daga shuba daga Jalu dan Shaddad cewa innaha kanat fi gazwati tabuka cewa yake tabuka to wannan shi ne shadi wa qala ghayru wasu sa kuma suka ce anhu daga gare shi innaha kanat fi marji'i min al-Hudaybiya irin wacce riwaya ta Ibn Mas'ud cewa daga Hudaybiya fadalla ala wahmi waqa'atiha wannan yana nuni zuwa ga akwai wani tangarda a cikin riwayar wa riwayatu Zuhri inda an Sa'idin salimatun min dalika amma riwayar Zuhri daga Sa'id to ita ta kubuta daga duk waɗannan riwayar Muslim kenan wa billahi tawfiq Allah shine mafi sani wannan yayi mana kulasa ne na abin da ke cikin wannan mas'ala dan haka idan ka koma littafai kaman littafin al-Imam al-Bahawi guda biyu Mushkil al-Athar da Ma'anil al-Athar da littafin al-Imam al-Baihaqi na Dalail an-Nubuwwah kenan zaka ga waɗancan riwayoyi na ainihin Zabir ibn Sulaiman wanda ya saba masu Yahya da ainihin wato Gunda wasu malamai kuma yadda na ambata sai suka tafi zuwa ga cewa kissa guda biyu Ibn Hajarin ya tattauna akan mas'alar ga baki ɗaya ya nuna cewa zai yiwu kissa ta zama guda biyu saboda a cikin ɗaya daga cikin kissoshin akwai wanda Sayyidina Abubakar ya halarce ta kamar wannan akwai kuma wanda Sayyidina Abubakar bai halarta sannan a cikin ɗaya daga cikin kissoshin ya tabbata cewa wanda aka sa gadin Sayyidina Bilal a wata kissar kuma wanda aka saka gadin ya tabbata ba shi bane Ibn Mas'ud din sannan da gaskiya abin da ke goyon baya cewa kissar ta mai maitu shine kasancewar riwaya ingantacciya ta ambaci wani lokaci da wani waje wata riwaya ingantacciya ta ambaci kuma wani lokacin da wani waje sannan Imran ibn Husayn din nan ya ji wani daga cikin sahabbai yana ba da labarin kissa yace to ka dai faɗa kana yi kana tuna abin da ya faru dan ni ma ina wajen abin ya faru kaga akwai kissar da Imran ya halarce ta akwai kuma kissar da bai halarta ba yace ana ba da labari sai ya ta bin Badr da kashi amma ko bai kai Ibn Hajar yake cewa kuma yana yiwuwa a ce eh duka guda biyu Imran ya halarta sai ba da labarin daya dayar kuma yace ana ba da labari bai musa sodaka akwai possibility ne ƙarfi cewa wannan kissa ta mai mutu akalla su wata rana an yi tafiya aka samu yanayi na an yi tafiya ta kaddare an gaji aka yi bacci aka tashi an maka wata rana kuma an sake yin wani abu kwatan kwacin haka dan kamar a ce kana tafiya da abun hawa ne ta yi ba su ɗaya ka taɓa yin baci ko ba su ɗaya bane kuma ta yi ka yi baci fiye da su ɗaya a hanya ɗaya duk abu ne mai yiwuwa ko ka taɓa ɗaukan fasinja na irin wani yanayi kamar direban da yake tuka mota ta haya in ya ce na kai zuwa na buki gari kaza ta yi wa wannan ne karar farko da ya kai ɗan ɗaurin aure wannan garin amma kisa da yake ba da labari yanzu wasu ce ta daban sai wata ranar kuma wani fasinja a cikinsu
sake bada wani labarin sai bambanta da wancan. To kana cewa ai direban ya ga mana labarin ba haka bane, a tayi ba a wannan karan bane. Ko mun gani wallahu ta'ala a'lam. Kuna ganin fa bari mu saurara a cikin da awa ɗaya da mun kashi gami. Kuma saboda yanayin da sha'awar ta daga can. Idan Allah ya kai mu darasi daga ba za mu karanta wani abu insha Allah da cikin Fathul Bari a kankankani kari akan wannan ainihin wato mas'ala ta قضيه ونن ونن قصه ان شاء الله سيبوا سرر انا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله